a duniya babu kamar musuyi, a duniya babu kamar musuyi.
Kiche muradina.